العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. من الله سبحانه وتعالى غوديا دي ساكي تارامو أولا رانا تالي تنين دومي تيغبا دكرتون نمك سابا نماكو ماكو أتكون لتاهم مجرما نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يوم نشاء أفوغا وترجب هجرة منذ إلى صلى الله عليه وسلم dubu da 446 wanda ya daidai da 13 ga watan 1 2025. Muna cikin magana gaba wanda ta shahi Ghazwatul Hunain. Yau insha Allah a tambayoyi akwai mallam gaba da aka yi na bayan Sabat da kuma awamil na Nasar, abubuwan da suka taimaka aka samu nasara da kuma abubuwan da suka kawo cikas. Kenan bayan wannan gaba mala ya kawo tambayoyi don mu tuna abin da muka yi baya. Kenan mu sake tunawa, mu sake riƙewa da kyau. Shine sai mala ya ce tambaya ta farko, shi wannan Ghazwatul Hunain da muke magana, mala ya ce mata waqa'at Ghazwatul Hunain wa ma sababuha, yaushe ne ta abu kuma menene sababi? To tambaya ce zuwa gare ku. Abubuwan da suka wuce can baya, waye tuna wani abu? Bayan fatahu Makka da mai shekarar na bayan fatahu Makka kai tsaye ne, kai tsaye bayan fatahu Makka na sai sababi, me ye sababin mu
kun shawar ki musulunta
na can baya? Dan ba mantawa muka ce sababin shine akwai kabilar Hawazin da kuma Saqif, su ne da suka ga Quraishawa sun musulunta sun mai kauya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai suka ce su kuma ba ya yi ba dole sai sun yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To wannan yana daga cikin sababa. Tambaya ta biyu sai mallam ya ce nawa ne adadin kamkana adadul jaysil muslimin, nawa ne adadin runduna ta musulmai yawan su?
12,000.
Na'am. Tambaya ta uku sai mallam ya ce man allazi arsalahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam listitla'i akhbarul kubar, manzo Allah lokacin da aka zo ga waɗannan ya ji labari ya aika wani dan laƙi asiri, to shine mallam sai ya ce wane ne mai sunan shi wannan wanda manzo Allah ya tura shi ya je ya leko ya ga yashirin su yake, menene adadin su, me suke kullawa, me suke tsarawa? Can muka ce shi ne sunan shi Abdullahi ibn Hadrat al-Aslami, Abdullahi ibn al-Hadrat al-Aslami shi ne manzo Allah ya tura shi a matsayin dan laƙi asiri. Tambaya ta hudu mallam ya ce madalatu hazimatul muslimina fi awwal marra fi amal al-amr, a farkon yakin mun ga cewa musulmai suka samu cikas, an samu matsala, an yi nasara akan musulmai da fari. To mallam ya ce menene dalilin da yasa wannan matsala ta faru? Yawwa, babban babban dalili shine sun yi alfahari da yawa suka ce yau in daidan yawa ne ba za a ci nasara ba kansu now tambaya ta biyar sai mala yace sabata annabi sallallahu alaihi wasallama ma aradi qalil min ashabihi wa ahli baitihi uzkur khamsan min abrazihim yace manzo Allah ya tabbata mun ji labari cewa wasu gudu wasu yi kaza amma sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi yana nan sai to akwai wanda suka tsaya tare da shi to shine sai mala yace ko za ka yi ambata ko ka ambata biyar daga cikin su manya manya wanda suka tsaya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama na'am akwai Abubakar akwai Al-Abbas wanda shike rike da lizamin wannan kin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hawam akwai kuma Abu Sufyan shi ma tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma wa akwai Yazid ibn Muawiya wanda yake dan shi ne Yazid ibn Abu Sufyan afwan kenan Abu Sufyan da shi da ayyan shi to yau gaba da zamu tashi akan shine ganaimu ghazwatu Hunain mallai sai gaba cewa akwai ganima da aka samu ganima shine dukiyar da ake samu kenan lokacin da aka yi yaki da musulmai da kafirai musulmai suka ci nasara laqad sadaqa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ganaimu ghazwatu Hunain laqad sadaqa ma akhbara bihi alayhi salatu wassalam lalli tabbas ya gaskata abinda manzo Allah ya bada labari wa huwa sadiqul masduq manzo Allah shi karan kanshi shine gaskiya kuma abun gaskatawa hina bashara sahabahu lokacin da yama sahabban shi albishiri wa hum qadimuna ila Hunain suna cikin tahiyya ya musu albishirin nasara da kuma ganima wa qad akhbarahu rajulun bi khuruji Hawazan sai wani ya ce ma manzo Allah wannan Hawazin kabila su huto ومعهم نساؤهم واموالهم تارا دا ايانسو دا دوكيسو كما دا مغاني چمبايا سنتارو كومي فتبسم سي منزا الله صلى الله عليه وسلم يي داريا وقال سيتي تلك غنيمه المسلمين غدا ان شاء الله كنون غاب من كرانتا وانچان درسي نا بايا سي منزا الله يتي تبس wannan ganima ce ta musulmai gobe idan yaki yau haru in sha Allah to wannan albishiri ne لقد كانت غنائم هذه الغزوة كثيرة ما ليتي غنيمة داك سامو تنا ديوة بلغت من السبي ستة آلاف بايو داك كاما ولن دسكي ريبا داياكي سنكي دبو شدة ومن الإبلي أربعة وعشرين ألفا راقم وكما سيدا أكا سامو دبو عشرين دهدو أبو مباكا نمبني يتي ومن الغنم أكثر من أربعين ألف شات abunda shi tumaki da awaki su kuma sai da aka samu kusan 40 yace kuma 4000 uqiya min az-zahabi akwai kuma dukiya uqiya kamar gram 31 ne da dan dugo haka sai da aka samu uqiya guda guda shi ma kusan 4000 wa qila aksar min zalika mallai yace wannan a takaice ne wasu malaman ma sun fadi abinda yayi hakan tunda idan ba manta ba shi da manta ya kowa ya huto da komai shi to ya kama musulmai ganima ha gida walaqad kana ma karami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa rafatihi wa rahmatihi ajiga tabbas ya kasance karamci ne manzo Allah da kuma tausayin shi rafa da kuma rahmar shi wa rahmatihi an akhara qismatal ghanaim sai manzo Allah yace to wannan ganima yanzu ba za a raba ta ba hatta raja min at-ta'if sai da manzo Allah ya dawo daga yaqin ta'if yaqin ta'if kuma kusan kamar shine yaqi na karshe bayan gazwatu Hunain manzo Allah yayin shi da aka ci yaki a gazwatu Hunain ganima duka da aka tara aka ilga sai manzo Allah ya ce aje su sai aka yi gaba aka isa Taif aka je aka kewaye su kuma aka yake su har zaman to an kare sai da aka kare ne sai manzo Allah kuma ya dawo shine mana hatta raja'a min at-Taif wantazara ayyaman sai manzo Allah sai da ya jira kwanakai ba kwana ɗaya ba kwana biyu ba dan ma'ana an ya atu ta'ibina muslimin to wannan shine abin da zai nuna karamci na manzo Allah da tausayin shi tsirin Allah da amince da tabbata a gare shi ba dukiya take gaban shi ba ko wani mulki ko wani girma ashe wanda jinkiri da yayi manzo Allah kudai yake a ce sun musulunta kenan da za a ce yanzu ga sunan mutane ne da yawa an kama su a matsayin fursuna na yaki sallallahu alaihi wasallam sai ya bar su yace a kyalis kenan suna ganin mu'amala yanda musulmai suke rayuwa ana mu'amala tare da su ana rayuwa tare da su har yaje ya dawo to sallallahu alaihi wasallam yake so kan ya dawo a ce da yawa daga cikin sun musulunta koda kenan koda sun zama bayu to musulmai ne su mana kenan sun huta daga kangi wanda yake da kahurci summa qassamaha fa'atal mu'allafata qulubihim min quraish wa ghayrihim manzalla bayan an dawo daga yakin na ta'if sai kuma yazo ya rika ba mutanen da kamar suna rabi da rabi sun ga musulunci kamar su shiga kuma kamar ba za su shiga ba suna shakku amma dai musulunci ya burge su kuma ba sa inkarin musulunci ba sa zagin musulunci ko kuma wasu dokokin na musulunci suna nan gab da koha shine ma'ana mu'allafatu qulubihim qulubuhum to daga cikin Qurayshawa akwai su wanda manzo Allah kuma ya san su sirran Allah da amsa da tabbata gare shi ko kuma mu'allafatu qulubihim hatta wanda ya musulunta misali sabon musulunta bai idan nutsuwa ba ana so ya kama jiki ya kama ƙarfi da mada imani to sallallahu alaihi wasallam sai ya fara ba su su ya fara ba wannan ganima da aka samu minhum daga cikin su akwai Abu Sufyan wanda kada mu manta shine sarkin Makka ataahu 100 min al-ibl wa 40 min zahabin sai manzo Allah ya bashi raƙumi 100 aka bashi uqiya 40 aka ce wannan naka ne daman sarki ne sallallahu alaihi wasallam kuma yana girmama shi idan mun manta a fatahu Makka manzo Allah ya bashi wani matsayi na musamman sai kuma wa talaba libnaihi Yazid wa Muawiya misluha sai ce manzo Allah amma kin Allah akwai ƴaƴana suma to suma sai manzo Allah fa'afahuma sai ba su su biyu suma irin yanda ya ba baban aka ba su 100 aka ba su zinariya uqiya guda 40 kowanne ɗaya daga cikin su idan kuka a gida Abu Sufyan kare an samu kusan raƙuma 300 da abin da ya shaye uqiya kusan 120 duka wannan aka ce naka ne ana so a faroto zuciyar su nutsu game da musulunci kuma akwai darasi mai girma ana karantar da su cewa musulunci ba wai yana nihin dukiya bane ko a mallaki dukiyar mutane ko a mallaki wasu wani mulki nasu a musulunci bauta Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa'azi yake musu sai kuma wa ata hakiman 100 min al-ibl akwai hakim sai manzo Allah shi ma ya dauko raƙumi 100 yace wannan naka ne mislaha fa atahu thumma talaba mislaha fa ata sai ce ya makin Allah ai wanda sun muni kadan a kara muni mana kuma manzo Allah ya kara mishi 100 shine malamai suke cewa manzo Allah shine yake kyauta kamar ruwan sama kuma kyauta wanda baya tunanin talauci sallallahu alaihi wasallama akwai diyawa daga cikin sarakai ko kuma manyan mutane wanda manzo Allah yana gani idan suka musulunta a bayan su akwai jama'a za su musulunta to sallallahu alaihi wasallama haka yake musu ya ba su ya kara musu kuma ya sake kara musu a musu magana mai kyau a nuna musu cewa mulkin su yana nan kuma sai musu musulunta su cigaba da mulkin su kuma ga dukiya to manzo Allah sai ya bashi yace manzo Allah kara mini kuma ya kara mishi 100-200 kenan wa ata Safwan bin Umayya akwai Safwan da kuma Suhail bin Amr wa Qara bin Habis wa Uyayna ibn Hasan kullum minhum 100 ba'ir suma waɗannan kaga guda 1 2 3 4 5 su hudu suma manzo Allah ya ba su 100-100 raqumi 100-100 aka ba su manya-manya wata gairuhun sun makasar baƙiyatul ganima to wannan manyan ne wanda akwai manzo Allah akwai abin da yake nihiya tare da su mutane ne masu jama'a mutane ne masu iyali kuma manya ne a ƙabilunsu ko kuma a wurarensu to manzo Allah sai ba wannan 100 a ba wannan 200 a ba wannan kaza a ba wannan daga ba ko manzo Allah sai sake raba ma sauran mutane to kai amshi wannan kai ma amshi wannan summa jaa wafadu hawazin muslimin raghibina fi al-atfi alaihim wal ihsan ilaihim to kada mun manta can da mala yace manzo Allah ya jinkirta raba ganima sai da ya ta'if ya dawo to an samu musulman da suka musulunta kuma hakan ya tabbata to waɗannan daga cikin da suka manzo Allah yana ana ta raba ganima sai suka zo suka ce ya makin Allah a dan tausaya mana fi al-atfi alaihim wal ihsan alaihim suma a dan musu ihsani a dan kyautata musu musulmai ne daga cikin wannan kabila da suka yaki manzo Allah a nan wurin Hunain to malam sai kawo hadisi ingantacce na Imam Bukhari da ya tabbatar mana da wannan labari da muke ji shine sai ce akhraj Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم sai suka ce ya maikin Allah gaba ɗaya suka zo suka yi tawaga ya maikin Allah mun musulunta to kenan tunda mun musulunta muna neman alhurma da kyautatawa da tausayawa ya maikin Allah ka ba mu dukiyanmu kuma ka ba mu mutanenmu wanda aka kama a matsayin bayu fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce musu ma'iyya man tarau yace kuna gani ba ni kadai bane kenan a matsayin shi na shugaba kuma abin da ya shahi ganima aya ce ta sabko Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa ganima na masu jihadi ne kuma ha akwai rabon Allah da manzon shi da masu sauran masu imani shine abin da ya shahi khums ɗaya cikin biyar to manzo Allah sai ya ce musu naji abin da kuka ce amma kun san ina tare da mutane ga wanda suke tare da ni sauran sahabbai yace wa habbul hadisi ilayya asdaquhu yace ni kuma ba na son magana sai ta gaske kenan ina so muku magana ta gaskiya fakhtaru ihda ta'ifatayn sai manzo Allah ya ce musu ku zabi daya yace musu imma sabiyu wa imma almal yace a baku biyu duka a ba zai yi ba amma dai zan muku alhurma in tausaya muku in muku karamci akan cewa ku zabi daya ko a maida muku ƴaƴanku da matanku ko kuma a maida muku dukiya wanne kuka zaba daga ciki waqad kuntu ista'anaitu bihim kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dan ja lokaci yana magana da su magana da za su yi tunani kiran bai ba su dama ba irin magana kun ce zai kaza ai ku je ku yi a sai yake dan musu hira ana musu magana shine mana ista'anaitu bi mana a cikin zance sai yake jan zance yana musu jinkiri yana so su yi tunani me ya kamata su yi sallallahu alaihi wa sallama falamma tabayyana lahum anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ghayra raddin ilayhim illa ihda ta'ifatayn da suka tabbatar cewa manzo Allah wa shawara shi shine ɗaya zai ba su cikin biyu imma ayyansu da matan su ko dukiya ɗaya daga ciki to irin magana da suke da manzo Allah ya jima yana magana da su sai suka tabbatar da cewa manzo Allah ɗaya zai ba su qalu sai suka ce fa inna nakhtaru sabiyana suka ce ya maki Allah zamu zabi ayyanmu da matan mu dukiya shikenan fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil muslimin to kuma wannan ma har yanzu duk da cewa manzo Allah shine rasulullah maikin Allah ne to akwai hukuncin Allah abinda ya shahi ganima ko manzo Allah ba zai tursasa wani ba tunda an riga an raba to shine manzo Allah sai ya tashi a cikin mutane fa asna ala Allahi bima huwa ahl shine irin hudu ba da ya saba yi kullun in zai magana innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu hayya zuwa wa kullu muhdathin bid'a hayya zuwa karshe yace amma ba'du kenan manzo Allah yana so sai yace summa qala amma ba'du fa inna ikhwanakum qad ja'una ta'ibin suka ce ɗan uwanku manzo Allah yace tunda sun musulunta kenan sun zama ɗan uwa na masu imani manzo Allah yace ɗan uwanku sun kawo mini shawara ɗan uwanku sun zo waje na ni kuma ga abin da nace musu zabi guda ko dukiya ko ƴaƴansu da matan su suka zabi ƴaƴansu da matan su yace wa inni qad ra'aytu an arudda ilayhim sabayhum sai manzo Allah yace to ni ko na ga zan maida musu ƴaƴansu da matan su to amma bai tilasa ba sai yace faman ahabba minkum yana magana da sauran masu imani sahabbai sallallahu alaihi wasallam sai yace wanda yaso babu tilas wanda ya so daga cikinsu an yi tayyiba zalika falyafal ya dadada wannan abin ya kamata ya aikata ya bar musu ƴaƴansu da matansu amma babu tilas yace wa man ahabba minkum an yakuna ala hadhihi wanda kuma yana so ya zamanto akan rabon shi hatta nutiyahu hammu bashi iyahu abinda zamu bashi kenan ƴaƴa ko kuma mata min awwali ma yasi'u Allahu alaina falyafal kira manzo Allah sai ya ce musu to za mu yi alƙawari wanda ma yana ganin zai bada nashi amma yana so a rama mishi a gaba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za mu ɗauki abin da ya shahi bayu ko ma nawa ne sai a ilga sai ya ce to insha Allah a gaba za a biya ka ko a biya ka kuɗi ko kuma idan wani jihadin ya faru za a biya ka kira sallallahu alaihi wasallam ya kan ba sahabbai shawara idan Allah da mutane tabbata gare shi fa qala an-nasu sai mutane suka ce qad tayyabna dhalika ya rasulullah suka ce mun yarda sallallahu alaihi wasallam suka ce ya maki Allah ai tunda ka musu alƙawari ka musu magana biyayya ga manzo Allah, biyayya ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna la nadri man azila minkum fi dhalik. To manzo Allah kuma sai dawo wajen su, su kuma su waɗannan da suka yi wannan magana, sai ce to kuma kuma a cikin ku wane ne yayin wannan maganar asalin? Ai kuna da shugabanni. Yace mimman lam ya'zan farji'u hatta yarfa'a ilaina urafa'ukum amrakum. Sai manzo Allah yace to buku isa ku yanke shawara ku kadai ba, ina manyan ku shine urafa'ukum, duk wanda ya bada dukiyar shi to shikenan. To amma yana da babba, yana da na gaba da shi. To manya mi suka ce? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce musu ku je ku yi tunani, ku je ku nemi izini, lalle sai mun dawo wajen manyan ku mu ji mi suka bada labari, menene ra'ayin su. Faraja annasu kulluhum urafa'un, kowa sai ya koma wajen babban shi. Kenan saboda Larabawa kabila kabila ne. Sai wanda zai ce mun ba manzo Allah shawara za mu bada kaza, yace babban yace eh to shikenan. Sun marajawo ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, bayan sun je sun ga manya, manya sun yarda, sai suka sake dawowa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbaruhu, sai suka bashi labari, annahum qad tayyabu wa azinu, cewa manya sun yarda kuma abin ya musu dadin rai. To shikenan sallallahu alaihi wasallam sai wanzar da wannan abu da suka nema. To wannan ita ce gaba ta horko daga abin da ya shahi wannan ganima na yakin Hunain. To babban abin da zamu gani anan shine cewa ana da'awa zuwa ga addini na Allah subhanahu wataala da dukiya, yana daga cikin manyan darasi da ake ɗauka a wannan gabar kafin gaba ta gaba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin da'awa da yayi, dan da yawa musamman makiya musulunci suna tuhumar musulunci akan cewa zub da jini, musamman mutane yanzu kawai wa labarai makiya addinin musulunci din da ayi magana akan ta'addanci sai a ce musulmai ne. Ko aka wata addanci ko ba san waye bane, kawai sai a ce musulmi ne shi. To kaga wannan irin abun da muke karantawa sirran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana nuna mana cewa wannan maganganu da makiya musulunci suke hudi ba gaskiya bane. Sirran Allah da mu tana tabbata gare shi mutun ne, wa kana bil mu'minin rahima, mai tausayi ne sallallahu alaihi wasallam. So yake mutane su yi imani, zai ba su dukiya, zai ba su duk wata dama, abin da yake so imani su zama to imani na gaske. To wannan daga cikin abubuwa shine manzo Allah yace jahidul mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatukum, ana yaki da dukiya, ana jihadi da dukiya, ana jihadi da rai, kenan abin da ya shafi jihadi na yaki, kuma ana jihadi da halshi shine da'awa, kira zuwa ga addinin Allah. To wannan duka kohohi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu. To gaba ta biyu awa abin da ya shafi ganima, wanda take da gaba da tahi ta horko muhimmanci, shine malamin cewa lam yuti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-ansara, manzo Allah bai ba mutanen Madina komai ba. Duk wani ganimar da aka raba aka ba mutanen Makka, ganimar zuciyar dan adam da son dukiya. Sa Abu Sufyan su ne suka yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suka yake shi a Badar, suka yake shi a Uhud, suka je yakin Ahzab. Waɗannan mafiya su Suhail wanda manzo Allah ya ba su dukiyar nan, to su ne wanda suka yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To su ko mutanen Ansar su ne wanda aka kori manzo Allah daga Makka, suka karbe shi. Wanda aka karyata shi a Makka su suka karbe shi. To duk wani abun da aka raba, an ba wannan dari, an ba wannan kaza, an ba wannan kaza, manzo Allah bai ba su ba. Sallallahu alaihi wasallama yana so ya karantar da mu a nan darasi babba, dukiya ba komai bane. Mutane ne sukan dauki dukiya wata tsiya, ake ta gwagwarmaya, ana ta jayayya. Amma a ko mutanen da kaje shekara 100 ba ko 200 za ka dukiya ba komai bane. Amma yanzu mutane sun fantsama, kowa zuciyar shi, mutane tension, abubuwa babu kwanciya hankali, babu nutsuwa, babu komai, dalilin me dukiya? To manzo Allah ya so ya ba ƴan mutanen Madina darasi babba, kuma wanda manzo Allah ya yarda imanin su. A mutanen Makkan nan wanda aka ba su dukiyar, wani da in ba a bashi ba yana iya kafurta, yace ma kawai ya koma kafurci shi na da. To dukiyar nan zata zama to kamar lizami, an janyo shi. To su ko mutanen Madina, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sani tun ana talauci, tun babu komai, tun suna mutum 12 aje 30 aje 100 har daula ta zauna, amma imaninsu yana nan, dukiyar suke cewa su ba ciyar da su ake ba. Wannan kuma shine babban abu da ya kamata a ce duk mai imani ya sa a kan shi addinin musulunci ba addini bane wanda zaka ci da addini, ci da ceto, kai ne zaka ci da dukiyar ka da addinin Allah ta cigaba. ko malami ne kai ko dalibi ne kai ko mabiyi ne kai ko wane ne walam yuti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-ansara min hazil ganima shay'a manzo Allah bai ba su komi ba mutaren madina fa wajadu fi anfusihim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai bas dan ji dadi ba kenan dukiya da take da alaka da zuciya ta dan adam fa balagahu zalika fa jama'ahum sai labari kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa jama'ahum manzo Allah ya tara su al-ansar su kadai yace a kirawo muni al-ansar wa qama khatiban kama sabata fi sahihain sai manzo Allah ya tashi yana musu hudu ba innal hamdalillah kazaka hay zuwa karshe sai yace ya ma'ashar al-ansar ya ku jama'ar mutanen madina ma qalatun balagatni ankum wace magana ce ta iso ni naji daga gare ku yace wajidatun wajadtumuha fi anfusikum yace wani abu ne wanda yake cikin zuciyarku alam atikum dullalan fahadakumullahu bi manzalla yace ya ku mutanen madina shin ban same ku ba batattu ba ku da addini ana bautar gumki ana bautar aljannai da waye abubuwa na rashin musulunci manzalla yace Allah ya shirye ni dalili na inji sallallahu alaihi wasallam yace wa alatan fa aghnakumullahu bi kuma ku ai talakawa ne sai Allah ya arzuta ku dalilin zawwana inji sallallahu alaihi wasallam yace wa ada fa Allah fa Allah baina qulubikum kuma kiya juna ne dole kana tasira da Aus da Khazraj sune kabila manya a Madina fada suke yi duk shekaru wuri guda suke amma kullun fada yake amma zawon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zama to uwa dai uba daya to shine manzo Allah sai ya ce musu ku ai makiya juna ne amma dalilin zawwana Allah ya hada zakatan ku ko zaman to mutun guda qalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu amannu wa afdal sai al-ansar imani manzo Allah ya karfafa imanus suka ce Allah ne ya da manzon shi suka mata ya kamata su ma mutun gori kenan ba mutun ba baka ya cewa kama Allah kaza ko kama manzo Allah kaza manzo Allah shine zai ma gori cewa da a cikin bata kake da a kaza kake yanzu ka musulunta musulunci ni'ima ne Allah ne zai ma gori a cikin bayan adam babu wanda ya sai ma Allah gori ba duniyar ka bace ba kai ka halicci kanka ba Allah yi ka ba ruwan ka bane ba abincin ka bane komai ba naka bane kenan gori mi zakai to shine sai suka ce Allah da manzon shi aman wa afdal thumma qala sai manzo Allah ya ce ala tujibuni ya ma'ashar al-ansar sallallahu alaihi wasallam mutun ne mai son yaji ra'ayi ko ma wane ne yanda Allah ya ambaci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ne mai shawara sai manzo Allah ya ce wannan magana da na gaya muku ba wai ta kare ba ku bani amsa mana ya ce ya ku mutanen Madina qalu sai suka ce bima za nujibuka ya rasulullah lillahi wa li rasulihi al-mannu wal-fadl sai suka ce ya baki Allah mu ba mu abinda zamu bada amsa kawai baiwa ko kuma gori Allah da manzon shi za su yi maka gori amma mu babu abin da zamu yi wadi qala sai manzon Allah ya ce amma wallahi law shi'tum amma inna kun ga dama sai da manzon Allah ya rantsa ya ce la qultum da kun ce fala sadaqtum wala suddiqtum dole za ku yi kuma ganin da za ku wadi gaskiya ce kuma za a gaskata ku su ma manzon Allah ya ba su dama ya ce akwai abin da ya kamata su ce ko manzon Allah ya sai ci albasa da bakin su shi ya ce atai tana mukadziban fasaddaqnak manzo Allah sai ce inda kun ga dama da sai ku ce ai ma'aikin Allah kai ka zo mana a can garin ku aka koro ka an karyata ka ko mu muka gaskata ka mu mutanen Madina sallallahu alaihi wasallama sai ce kuma inda kun ga dama mutanen Madina da sai ku ce mini wa makhzulan fanasarnaka baka da karhi baka da wasu mataimaka sai muka taimaka maka a mutanen Madina sune suka taimaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah kaman da halshen bakin su yana cewa inda kun ga dama da sai ku ce mun haka wa qadidan fa'awainaka kuma korare aka kore ka daga garin ka mu ko muka baka masauki yace inda kun ga dama da kun ku hada haka wa'ilan fa'asainaka kuma ka isko mu bakka da kowa talaka kuma mu muka dauki dukiyar mu muka baka sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce inda kun ga dama ayyan Madina da kun ga mun haka awjadtum alayya ma'ashar al-ansar sai manzo Allah ba ya hudi wasa sai ce musu haba mutanen Madina yanzu ku ne za ku samu wani abu a zuciyarku fi lu'atil min ad-dunya, yace dan wani abu dan kadan na duniya, abu mai karewa. Yace me yake ga duniya ma, menene zai sa ku dan samu wani abu a zuciyarku dan na raba duniya? Yace ta'allaftu biha qauman liyuslimu, wasu mutane ne na so in farauto zukatansu dan su yi imani dan su musulunta. Kenan sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan dan kabilanci ba, ko dan soyayya ko dan kaza'a, yayi ne dan ya janyo su zuwa ga addinin Allah. Yace wa kiltum ila islamikum, ni kuma sai naga cewa ku bari in gama ku da imanin ku, in ga cewa wanje wanne ne zai rinjaya imani, musulunci zai rinjaye ku akan abin da na raba, ko kuma son duniya zai rinjaye ku? Jarabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutanen Madina daga imanin su ya yake, sai ya ce musu ala tardawna ya ma'asar al-ansar, ya ku ƴan Madina ba za ku yarda ba, yanzu ba zai muku dadi ba. An yadhhabu an-nasu bil-sha'i wal-ba'iri, yanzu ba za ku so mutane su tsaye da tumaki, awaki da kuma dawaki da kuma raƙumma. Wa tarji'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum, ku kuma ku tahi da manzon Allah su kutum zuwa gidanku. Manzon Allah ya ce musu, ya kuke gani wanne ne zai dada muku rai? Wani ya tahi da dabba, wani ya tahi da ɗan kudade da aka bashi, wanda za su kare zai mutu ya bar su? Ku ko manzon Allah kuka tahi da shi su kutum zababin zababu, wanda kuma Allah subhanahu wataala ya zabe shi daga cikin halittu ya aiko shi? Manzala ce musu, wa wanne ya muku dadi? Yace fa wallazi nafsi biwaji, manzala ce na rantsi da Allah da rayuwa da take a hannun shi. Lima tanqalibuna bihi khairun, abinda za ku koma gida da shi shi alheri, mimma yanqalibuna bihi, da abinda za su koma da shi. To menene dan mutum ya koma gida da akuya ko kuma raƙumi ko rago ko tumkiya, ko kuma kuka koma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gidanku? Yace walaula alhijratu lakuntum ra'an min al-ansar, manzon Allah sai ce ku tsaya ga muku, in ba dan hijira ba, cewa sunana yana daga cikin wanda suka hijira daga Makka suka koma Madina. Yace wallahi da na kasance cikin mutanen al-ansar kwata kwata, ya zama to bani da alaka da mutanen Makka. Wannan girma ne da daraja ga mutanen Madina. Sallallahu alaihi wasallam yace ya zama nasu, suna shi ne kuma shi ma nasu ne, siran Allah da amincin da tabbata gare shi. Yace walau salaka nasu sha'ban wa wadiyan, inda za a zo a riga taware wasu mutane su binan, wasu mutane su bi wata hanya. Yace ni kuma wasalakatil ansaru sha'ban wadiyan, yace sai aka yau ga mutanen Madina sai suka bi wani wuri. Yace la salaktu sha'bal ansari wa wadihim, da muta hanya ɗan Madina zambi. Qurayshawa su ne 'yan uwan shi na jini, wani kanin baban shi, wani wan baban shi, wani kuzan kin shi direct uwayensu, uwa ɗaya uba ɗaya. Amma manzo Allah ya ce in Qurayshawa suka yi nan, 'yan Madina suka yi nan, to ni 'yan Madina zambi. Sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu, al-ansaru shi'arun wan-nasu disarun, a shi'ar shi ne riga ta ciki, wannan da ake sawa, wanda mutum yake sawa ka hanya dora riga ta sama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu, ai mutanen Madina su ne wannan rigatawa, ana magana ne da wannan saboda ita take taba jikwa ta jikin mutum. In yaso ka hanya mutum riga da zai sa a sama, ita ce kuma disar. Kenan mutane 'yan Madina su yi kusa da ni, sauran mutane riga ce wanda ina Yahudda ta, saboda akwai wata a ciki. To amma mutanen Madina bai yiwa a ce na rabu da su, inji sallallahu alaihi wasallam. Yace Allahumma arhamul ansar, to abin da ya komi dadi shine wannan addu'a da manzo Allah ya musu da kuma daraja. Sai manzo Allah daga hannu ya roki Allah, yace ya Allah ka rahamshi, kai rahama ga mutanen Madina. Yace wa abuna ahum wa abuna al ansar, mutanen kai iya ƴaƴansu ma ya Allah ka musu rahama. Yace wa abuna al ansar, kai jikokin jikoki ya Allah ka musu rahama. Wannan shine abin da ya burge mutanen Madina. Qala sai ya ce fa bakal qaum hatta akhdalu lihahum, sai suka ta kuka, sai da suka jika gemus da hawaye. Wa qalu, sai suka ce radina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qasman wa hazzan, suka ce mun yarda da manzon Allah rabon da yayi, da kuma irin rabon da ma'ana manzon Allah ya zamanto shine rabon mu, shine abin da aka bamu. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا من ظل يتي سي سكر wannan gaba ce muhimmanci wanda take nuna mana lalle mutanen Madina sun kai matuƙa wannan addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu akwai ta duk wanda zai je haji ko ya je umara sai ya maka bayani yaya garin Madina yake jawuyin shi daban ne yanayin garin Madina abincin garin Madina daban ne kaga Makka ita ce babba ita ce ga dakin Allah ne yake duk wani farillaina misali a ce umara ko haji a ne yake Makka Madina ziyara ake zuwa to amma abin da zaka samu a Madina to zaka mutun zai mamaki na nutsuwa na karramawa yanda suka tarbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu haka suke karbar eh wanda suke baki ne duk kusan wanda yake rayuwa a can zai baka labari a azumi ko kuma aikin haji abinci ma ba a sayi abinci babu wanda zai sayi abinci musamman cikin watan Ramadan a baka abinci a baka kudi yanda ake farauta yanda ƴan kasuwa misali a ce suke farauta kwastoma kiliyan nasu wanda zai zo ya shiga shago ya sai abinda zai saya su samu riba to su haka suke tsayawa a cikin gari ana jan mutane zo mu je masallaci na bude baki ka samu ka ci abincin da zaka ci nashi kuma a dauki riyal 100 a baka riyal 100 ya kawo jika 30 ko kuma jika 40 ban ka ci komai ka kare aka baka za a baka riyal 100 ko 200 ko a baka riyal 1000 kusan jika 100 da wani abu to mutanen Madina haka suke har yau har gobe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a to shine a wani hadisin manzo Allah ke bayanin cewa Allah ya sanya Annabi Ibrahim ya ma mutanen Makka addu'a to shi ko sallallahu alaihi wasallam ya ma mutanen Madina addu'a hatta mudu wannan abinci shi sa manzo Allah ya karantar da mutanen Madina yace idan kuna da abinci a sa ma'auni a ciki ka a hudda shi a rika aunawa a rika kulhuwa ana zubawa saboda manzo Allah ne yace ya Allah kai albarka ga mudi ko kuma abin auna abinci na mutanen Madina to hadisi ya tabbata daga cikin mu'jizozi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha lokacin tana raba abinci to shine sai manzo Allah yace kakki hudda abin aunawa a ciki bahu ne guda amma mutanen da aka raba ma dari ruwa ne kawo aunowa ake Allah na sa albarka aunowa ake Allah na sa albarka sai ta mance ta huddo ma'aunin ta aje shi ne manzo Allah ya ce inda baki huddo ba to da hal abada za a yi ta aunawa tsiran Allah da mutane tabbata gare shi to wanda duka fadala ce da girma na mutanen Madina mutane manya Allah subhanahu wataala ya zabe su ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a kuma wannan matsaya da aka shiga in ba dan su bane to wani zai iya ridda ma mutane nawa suke ridda saboda dukiya wani ya bar addini wani ma ya bar duk abin da kake gani da alaka da Allah subhanahu wataala saboda dukiya amma kadiba aka ba wani dari shi Abu Sufyan cewa ma ga yaran shi ma 100 aka ba su da ukiya 40 kuma shi wani a bashi ya ce ya manzo Allah kara mini ko manzo Allah ya bashi 100 kuma ya sake bashi 100 su ko ba su komi ba manzo Allah kuma ya kyale su bai musu magana ba sallallahu alaihi wasallam ya wakkala tawakkalin su ga musulunci ga imanin su dan ya sake karfafa su ai zaka ga ahadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jiyawa zai ce lal faqru akhsha alaikum bana ji muku tsoron talauci mutane ne suke tsoron shi suna ganin kamar tashi hankali ne shi yasa mutun zai nemi dukiya ta haramu dan ya zama arziki wai dan ya gudu daga talauci manzo Allah ce bana ji muku tsoron talauci ina ji muku tsoron dukiya in ta bayyana in Allah ya shigo da dukiya za ku yi ta fada ku rika rikici ta halaka ku kamar ta halaka ta yan baya sallallahu alaihi wasallam miye addu'a shi kullun da yake Allahumma ja'al rizqa ala Muhammad kafafan mazalla addu'a yake yube san diyawa yau in an ci to shikenan gobe sai an nema kuma juma'a ya an nema za a yi sati ana cin asawadain dabino da ruwa a ci dabino a sha ruwa a kwanta waye da ci dabino yanzu ya kwanta a ci zai yunwa ya kama shi ko kuma shi kuma abinci ne to sabo ne to Allah subhanahu wataala albarka ne yake sawa zaga mutum ya ci abinci da yawa in Allah bai sa albarka ba yunwa bata huta tunda ita ma yunwa kamar halitta ce in Allah ya ce ka koshi zaka yi in kuma Allah ya ce kaka koshi sai ka ci abincin duniyar nan ka kasa koshi sai da cikin kai ci kai hoshi saboda kawai ci zaka ta yi amma Allah subhanahu wataala ya sanya albarka shi sa manzo Allah ya ce ta'amul istinain kafi salasa ta'amul salasa kafi arba'a hadisi ingantacce ta'amul arba'a kafi khamsa ta'amul khamsa kafi sita aw sab'a manzo Allah ya ce abincin da mutum biyu su ci in mutum uku suka ci daidai ne na mutum uku mutum hudu biyar suka ci daidai ne na mutum biyar ka auna kuma abincin da zaka ci a cikin jama'a da wanda zaka ci kai kadai na jama'a sai ga dan kadan in ka ci ya kare shikenan sai ga kowa ya dangana amma kai kadai ne sai kai ta zuba kana ci kana ta zuba kana ci kana ta zuba kana ci a ƙarshe ma ya kware ka ko ya cika maka ciki ya saka cuta saboda yawan ci cuta ne yana daga cikin ibn nabawi malamai musamman ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ke bayani duk mutumin da abincin da ya ci bai narke ba bai zagwanye ba yake dora wani to wannan mutumin sai cuta ta kama shi ka ci abinci ba wuce awa daya awa biyu ba ka zo ka sake wani awa daya awa biyu ka sake wani awa daya kai dai kake cewa baka da yunwa to sai cuta ta bayyana a gare ka ita ba yunwa tana daga cikin magani sai zaka je a ramadan sai mutum ya lahiya lau ko kana wata cuta karama irin wannan gajeruwa a ramadan sai ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hidda ita cututtuka ai wannan abincin da muke ci suna cututtukan da ruwan da ake sha shine Imam Shafi'i yake cewa iqna wa la tatma yace duk mutumin da ya zamanto yana yawaita ci yace wa kullu ma tarahu duk abin da kake gani yana na cututtuka yace yana zama min ta'amin aw sharab ko ci ko sha ko mutum ya bude cikin shi haka to dole sai ka same shi da wata matsala to ana so ya zamanto ana takaita shi sai manzo Allah yace a raba ciki gida uku abinci a ci abinci a sha ruwa a bar iska lokacin da zaka rika yi to in kana haka nan zaka zamanto mai lahiya yana daga cikin tibbin nabawi likitanci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mutanen Madina anan sallallahu alaihi wasallam yana koya musu gudun duniya malamai magabata littafi suke yi guda sai a ce kitabu zuhud babu komi a ciki illa tarbiya akan cewa kakka sake ka bada jiki ko ya zamanto kai gurinka kawai duniya duk labarin za a bada a cikin wannan littafin sai ka samu cewa kawai ana so ne ka bar duniya saboda ba gidan zama bace manzo Allah ce mali walad duniya mine bamu da alaka inji sallallahu alaihi wasallam to wannan darasi anan duk mai imani ya kamata ya sa idan shi anan da kyau kuma ka dauki nazari ka dauki yanayin da ake ciki yanda aka yi gwagwarmaya har aka zo wurin da aka zo na fatahu makka irin yanda mutanen al-ansar suka taimaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dukiyarsu wasu yin shahada kuma su wasu kashe su wannan mutanen makka kuma yanzu gashi an dauki dukiya an ba su to ya kake gani mutane inda ce imanin ba na kirki bane za a samu turjiya da yawa game da abin da ya shafi imani to tsira Allah da mutane tabbata gare shi ya musu tarbiya akan cewa lalle Allah subhanahu wataala yana tare da su kuma su ayi rabon su manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wa amma allazina fi qulubihim maradun faminhum zaka alladhi yasifu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi adamul adli to aka samu munafukai wadanda a cikin zukatansu akwai cuta ta munafuci me suke yi sai suke siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan cewa bai adalci ba amma ba cikin mutanen Madina bane wasu mutane ne daban fata rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai aka samu wani sai ya zo wajen manzo Allah tun ana hodi a nesa bai zo kunnen manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama bil ja'rana al-ja'rana wani wuri ne man sarifuhu min hunain mutumin dan hunain ne kenan nan inda aka zo aka yi yakin nan ya ce ya musulunta ashe muna hunki ne wai sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi ba adalci ya za a hana yan Madina ya za a yi kaza ya za a ba wani dari ya za a ba wani uku ya za a ba wani hudu haka yake siffantawa wa fi saubi bilal fiddatun wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqbidu minha yu'ti an-nasa to bilal yana tare da manzo Allah a cikin rigar shi haka sai aka zuba azurwa dukiya irin ta da sai manzo Allah yake bin wurare a kwasa a ba wannan a ba wannan daidai kaza a ba wannan daidai kaza dukkan manzo Allah yana la'akari da mutane wani irin kala zai ba su yana wannan rabo faqala sai wannan mutume sai ce ya Muhammad Idil wai ce ya maki Allah kai adalci qala sai manzo Allah ya ce wai wai wailak azaba Allah ta tabbata a gare ka wa man ya'dil idza lam akun a'dal manzo Allah sai ce in mu yi ba adalci wai zai adalci ni ne mai manzon Allah inji sallallahu alaihi wasallam ni ne Allah ya aiko ni dan tsaye da adalci sai ce mushi in bin yi adalci ba wa zai kaga muna hukai kenan laqad khabat laqad khabta wa khasirta ko kuma khifta wa khasirta ka tabe kuma kai hasara manzon Allah ya ce ma wannan mutumin yace in lam akun adal in ba ni nake adalci ba in dai ni ba mai adalci bane waye zai adalci fa qala umar bin Khattab radiyallahu ta'ala sai Umar yace da'ani ya rasulullahi aqtulu hadha almunafiq mazalla yace ya Umar Umar yace ya manzo Allah ka bar ni in kashe wannan munafiki fa qala sai yake cewa ma'azallah Allah sai manzo Allah yace a muna neman tsarin Allah an ya tahaddasa an-nasu anni aqtulu ashabi ka kashe shi mutane su je su rika cewa ga ma'aikin Allah yana kashe abokan shi sahabban shi yace inna haza wa ashabahu lalle wannan da shi da mutanen shi kenan manzo Allah yake wannan labari a shine wanda malume daga baya suke bayani akan cewa sune khawarij khawarij sune wanda suke kafirta mutum wanda ya wata ma'asiya diyan da take musamman kabira dan mutum ya sa'a ma Allah kawai sai su ce kafiri ne wannan shi to su wannan sai manzo Allah yace kaga wannan da shi da abakan shi ya qara'una alqur'ana za su musulunta su nuna musulunci suna karanta qur'ani la yujawizu hanajirahum baya wuce makogoransu yana ba su imani da shi a baki ne zaka ji tilawa karatu mai kyau yamruquna minhu amma suna huta daga musulunci kama yamruqu samu min ramiya yanda kasan kibiya take huta daga baka haka suke huta daga cikin musulunci amma idan ka gantsu zaka cewa kawai musulunci suke to shine aya da Allah subhanahu wa ta'ala ke ba mu labari cewa su munafukai wai za ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma liqawlihim shi munafiki raurawa wajen magana in kaga siffar shi haka siffa ta mutanen kirki to amma wa ma tukhfi sudurhum akbar abinda yake cikin cikin shi yana da girma bai da imani daidai da miskala zarra a baki ne yake nunawa dan wata maslaha tashi ko kuma dan ya zamanto ya cuta musulunci da musulmai to wannan yana daga cikin waɗanda suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai bai ko kuma manzo Allah kai adalci ko kuma manzo Allah bai ba adalci to kaga wannan baya daga cikin mutanen Madina kuma wannan gaba za ta nuna mana cewa lalle mutanen Madina ya mutane ne wanda suke sun kai matuƙa wajen imani Allah subhanahu wataala ya tsarkake su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsarkake su kuma amana ce ta addini kuma imanin su da Allah da manzon shi ya wuce duk abin da mutum yake tsammani su wannan mutanen Madina Allah subhanahu wataala ya jigansu da rahama min nataj gazwat hunain ko lokaci ayo okay darbe bayan an kare wannan yaki me ya faru shine sai malaka yake ce akwai abubuwa wanda suke na amfani abubuwa wanda suka faru bayan wannan yaki na farko sai ce intisarul muslimina min qabilatai hawazin wa saqif fi hadhihi alghazwa qabila biyu ne suka so su yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulmai sune hawazin da saqif to sai musulunci ya samu nasara akan su a wannan yaki kenan shine abu na farko abu na biyu kanat alghazwat hunain wa taif akhiru ghazawatin nabi sallallahu alaihi wasallam mushriki arab wannan yaki guda biyu na hunain da taif suka zamanto su ne ƙarshe yaƙi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mushrikai na larabawa ba wai yaƙin shi gaba ɗaya ba a dai larabawa yanzu gaba ɗaya larabawa tsarkake su daga wannan yaƙi na taif shikenan babu zancen bauta Allah tare da wani babu zancen wani addini sallallahu alaihi wasallama kuma anan sai aka yadu wata sariya abu na uku shine rujuu kasir min ahli makkah wal arab bi ghanaim ila mawatinihim mutanen makka da yawa daga cikinsu wanda suka musulunta sababbi sai suka dawo gida da abin da aka basu na ganima zuwa gidajensu ta'lifan lahum manzo Allah yana farauta zakatansu ne lidukuli islam dan su shiga musulunci to shi sa a zakka ma musulunci ya bada rabo na musamman ga wanda suke ana ganin kamar za su musulunta wal mu'allafu ta qulubi sana daga cikin sunfin da ake ba zakka sai a dauki wata dukiya mai yawa mutum ne bai adawa da musulunci amma ba musulmi bane musulunci yana burge shi to wannan me ya kamata a yi yanda dan adam yake son dukiya sai a dauki wasu maqudai in wani alhaji ya hudda zakka sai a je a bashi shikenan za ka ga ya shiga musulunci wa husulul ansar ala wisamin azim a wannan ganima da aka ko kuma a wannan yakin maga cewa mutanen al-ansar su zai mutanen madina Allah subhanahu wataala ya keɓance su da wata shahada shahadatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil iman manzo Allah ya shaida musu imani inda manzo Allah bai shaida musu imani ba to ba dai zai ba dukiya ba araba araba kowa a ba kowa a ƙara ma wannan kuma ya kyale musu to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa lalle tabbas za su da tabbata akan imani kuma wannan abin ba zai rude su ba abin da shayi duniya kuma babban abu wa du'a lahum wa li abna'ihim wa ahfadihim manzo Allah ya musu adda uwayen yama ayyan abna ahfad zukoki su ma aka musu adda ya Allah karamci mutanen Madina da yayansu da yayansu to wannan yayi komi daraja a gare su game da duwata dukiya da za a ba su warju'ihim bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila madina to abin da yayi daraja daraja kuma shine girman man suka koma da manzo Allah zuwa Madina sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kuma yanzu ya zaman to ita Madina ita ce farkon daula ta musulunci yana daga cikin abin da ya zaman to na amfani ko abin da ya faru na natayish na wannan yaki abu na hudu indimam kaukabati mubaraka min qiyarat ahli makka wa hawazin ila al-islam akwai manya manya kamar mu ce wasu tauraru sanannu ne irin su Khalid bin Walid da sauransu kamar akwai wasu gwaraje wanda sun iya yaki da mutanen makka kafin su musulunta kuma mai wannan kabila ta karshe hawazin wanda aka yake su suna da manya manya mayaka to sai zaman to yanzu sun shiga musulunci wasbahu harban darusan ala awsan wal asnam wal ma'abid jahiliya sai suka zaman to yanzu yakin su yaki ne na mamaki aka ce harban darusan kamar yakin da ya tsanani wanda kawai in suka shiga yaki to lalle ne gwaraje ne kafin samun irin su yana da wahala to sai zaman to yanzu yakin su da suke da suna yaki dan su kare mana gumakai to yanzu yaki suke akan kare gumakai shine alal awsan wal asnam yace wal ma'abid da wurin da ake bautata bauta din na jahiliya fi jaziratul arabi a wannan yanki na larabawa maimakin ada suna kare gunki suna kare shi duka da Allah yanzu kuma suna kare musulunci malace kama kana qabilatu hawazin to wannan qabilar qabila ce wanda ta shahara wajen mutane mayaka gwaraje yace daurun kabirin fi mujahadatin ahli taif kuma su waɗannan hawazin da aka ci sa yaki wasu ka musulunta da su aka ja ka yaki taif yace wa tadiq alaihim hatta aslamu aka takura musu har suka musulunta aka kewaye su aka musu zobe to kaga wannan sai zaman to yana daga cikin rahama ta addinin musulunci Allah subhanahu wataala sai ya hore shi da manya manya waɗanda suke mayaka ne ko kuma waɗanda suke mataimaka ne imma masu rukiya ne ko masu karatu ne ko masu ƙarhi ne sojiya musulunci ya share da irin wannan lokacin da musulunci ke neman agaji zaka cewa ya samu wani jigo shine Allah subhanahu wataala yake sanya lokaci zuwa lokaci Allah yana jaddada shi wannan addini abu na ƙarshe malaje tawassa'at ad-dawlatul islamiyya to yanzu mi ya faru musulunci ya fadada daula ta musulunci kuma sai take fadada kowane ko ina yanzu kenan ɗan makka bayan manzo Allah ya koma madina to su kansu suna da shugabanni sai su tashi zai jihadi ba sai an je madina ba ko kuma sai an je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wamtadda nufuzaha kuma yanzu wada ajina daular musulunci sai ta sai yadu wasba li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam umara'a bi makka sai manzo Allah ya sa shugabanni a makka wala qabilatu hawazin su wannan kabila su ma manzo Allah ya samu shugaba wasarat tilka al-amakin juz'an min ad-dawla islamiyya to yanzu kenan duk wannan yanki tun daga makka zuwa taif da sauran wurare hakka je madina to yanki ne na addinin musulunci daular musulunci to wannan daga cikin manyan abubuwan da ya faru bayan wannan yaki na Hunayn sai yake cewa wa asbaha bil imkani an yursila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'usan sai zama to yanzu manzo Allah yana yi aika dan sako a da idan manzo Allah ya aika dan sako tunda dan sako na da maguji ne za a samu abu sa doki a bashi wasiqa ya kai wani wuri kina ana iya tare shi saboda ba daular musulunci wani to amma yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu dama zai yi aika dan sako ya je inda zai je babu wanda zai taba shi yace da'awiyya amma sakon da yake aikawa kira ne kam bismillahir rahmanir rahim min muhammad ibn abdullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam taslim haka manzo Allah yake aika ma shugabanni daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka musulunta zaka samu zaman lahiya ana kiran ka zuwa ga addinin Allah ka bauta ma Allah kaza da haka manzo Allah yake aika yan sako ana da'awa zuwa ga Allah subhanahu wataala yace biduni khawfin aw khajalin min ahadin ba tare da tsoron wani ba ko kuma alwajru shi ma duka khawf ne ko kuma faze wani furgici min ahadin daga wani kalmar khawfu da wajal duka kusan guda ne وصارت المدينه بعد الفتح بايا ان يفتح مكه سي مدينه تزمنتو تستقبل وفود المستجيبين دو ونده كربا كيران مسلمي سي تاي مدينه واخذت الحركه السرايا تستهدف الاوثان والاصنام لتهديمها سي زمنتو اكو حركه كمان موسي كو كما تهيا ميكي تشي مسرايا كمان اذا اكو رندنا ببتا ياكي misali a ce ta kai 1000 sai a hudda 100 ko 200 sai su tayi wani wuri kuma sai a gamu a wani wuri inda aka yi magama to sai zamanto yanzu ba runduna babba take yaki ba hatta kanana menene aikin sile tastahdiful ausan duk inda ke da wani gumki ake shirka da Allah sai sun je wal asnam da guma kai la tahdimi sai su je su rusa su kamar yanda aka rusa na makka na cikin kaaba wa kada asbaha isti'sali wujudaha min al jazira wannan sai zamanto an lalata su ifsad an lalata samuwar duk wani gumki a jaziratul arabiyya sai zamanto mi sahalan yanzu a saukake tunda babu wata turjiya sai a tura su wani a ce akwai gumki a gari kaza ana bauta mu runda ba Allah ba a je a yi magani sai a je a karere shi su kuma yan garin a musu da'awa zuwa ga addini zuwa ga tauhidi bauta mu Allah shi kadai wa nazzama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fariyatuz zakat sai manzo Allah ya tsara farilla ta zakka fa kallafa man yaqumu ala jam'iha sai manzo Allah ya sanya wanda za su rika hala zakka min alqaba'ili attabi'ati lid-daula da sauran kabilu wanda suke bin ko kalkashin wannan daula ta addinin musulunci to anan ne musulunci ya samu gindin zama idan Allah ya mishi da tabbata garshe zan to yanzu shine khalifa na horko rasulullahi kuma shugabannin musulman duk duniya a wancan lokaci to ya zamanto kuma akwai tsari na zakka shi kuma Allah subhanahu wataala ya tsara shi ga inda za a karbo ga waran da za a ba duka sai da addinin musulunci yayi bayani to wannan gaba tana karantar da mu lalle ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da wanda suke tare da shi sahabban shi sun ba da gudunmuwa ta mamaki game da addini a matsayin mu na masu imani babban darasi wanda ke gajere wanda zamu dauka anan shine abinda malamai suke cewa ma za kaddamta da Islam akwai tambaya babba ga duk mai imani maza da mata babba da yaro shine mi ka taba ma musulunci kunga wannan wata tambaya ce so da yawa malamai akan yi litafi ko muhadara akan cewa kai mi ka taba ma musulunci duka wani abu da makaranta kokarin da suke badawa na kowane bangare to dole mai imani ya sa kan shi ko kuma kada yayi sake da dama da Allah zai ba shi akan cewa ya gabatar da abu na addinin musulunci ko karantarwa ne ko taimakawa ne ko da shawara ne ko da ƙarhi ko da kaza ko ma menene inda a ce musulunci daga nan ya ci gaba to shikenan Allah subhanahu wa ta'ala zai karbe ka zai saka daga cikin mutane na gari Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace ne kamar ta mudakata da fata mu da mu kai daidai Allah ya sa mu cikin ladan gaba daya wanda ke na kuskure ne Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله